yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a jihar Taraba biyo bayan wani hargitsi da ke da nasaba da batun sakamakon zaben gwamna a jihar, inda aka samu asarar rayuka da kuma kone-kone a garin Gembu ba dai ga yankin Gembu. Haka ne kuma kamar yadda rahotanni ma suka nuna, an samu irin waɗannan hatsaniya a wasu sassan jihar Taraban, musamman a tsakanin magoya bayan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Akite Dare Isyaku da kuma na jam'iyyar adawa ta APC Sanata Aisha Jumai Alhassan da ake wa lakabi da maman Taraba. Wannan hatsaniyar ce ma dai ta sa gwamnatin jihar Taraban kafa dokar hana fita tun daga ƙarfe 7 na maraice har zuwa 6 na safe. To ko yanzu wannan hali ake ciki ne a waɗannan yankuna da aka samu tashin hankalin? SP Joseph Kwaji, kakakin ɗan sandan jihar, ya ce fa yanzu hankula sun kwanta.
Yanzu Taraba ba hankali ya kwanta, ba wani rigima kuma. An samu akwai tashin hankali da ake tsakanin supporters na APC da PDP suka zo suka yi clash, so suka kama fada tsakaninsu. So amma mutanen mu ɗan sanda sun samu sun shawo kan wannan tashin.
Bayan nan kuma akwai a Jalingo akwai wata kansila da ƴan jam'iyyar PDP da ake zargin kan cewa an kama ta da bindiga. Menene gaskiyar batun a jiya da yammaci?
Ban da wannan labari.
Wannan ma dai na zuwa ne yayin da ƴan takarar kujerar gwamnati da kuma jam'iyyunsu ke mai da martani game da takaddamar batun sake zabe a wasu yankunan da ake zargin an sace akwatunan zabe da kuma a ringizon ƙuri'u. Chief David Sabukin ta DSK ɗan takarar jam'iyyar SDP ya ce su kam sun yi na'am da wannan batu na sake zaben.
Muna da wannan outcome na decision na INEC ce a Taraba ba yi zabe ba. An kawo sojoji suro sun ruta results an ja announcing. A gaskiya decision na INEC decision mai kyau ne, kuma al'umman Taraba za su yi murna da wannan outcome na decision na INEC.
To sai dai kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP Akite Dare Isyaku ta bakin wani hadiminsa ya ma zargin cewa ne ba a musu adalci ba.
Sunana Emmanuel ce ne mai ba shi ɗan takarar shawara ta ne watsan labar. Gaskiya ka ba abun jin daɗi ba ne a yi. Ba wanda zai ji daɗi kana ganin zaɓe ga shi nan an yi zaɓe ka ci zaɓe kuma a za a ce wai zaɓe ba ka kama na ta ba. Ai dole na muna da matsala mu da wannan cancellation da ake na da aka soke zaben Yonga.
Ita kuwa nata martanin jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraban ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jikado ta ce fa ba za ta ma kyale ba.
Hukumar zabe ita take da hurumin daukan mataki, amma ni da jama'a na ba mu ji daɗi ba saboda mun sani an kawo sakamakon zabe, sannan kuma akwai zaɓuɓɓukan da aka yi a baya wadda kafin ma a yi wannan zaben ɗin nan mun gabatar da koke-koken namu ba a saurare mu ba. Amma dai tunda ita hukuma ce ba yadda muka iya, dole ne mu amince da abin da ta yi.